Bunny AG Continuous.
Maniac Beats.
Muna buroba. Muna buroba. Muna buroba. Muna buroba. Ya suka ce. Wai ya suka ce. To ya suka ce. Baba ya suka ce. Ya suka ce. To wai ya suka ce. To ya suka ce. Baba ya suka ce. Muna buroba suna haushi wai mun ci gaba a sanna gashi yanzu an saba tafiyar namu ta kwasari ba suka ce ba sauki ta muje ko motar kaya ta mace Johanneni plus to ya suka ce kai arewa ma aita waje abba sun duba aina cancanta ahibok a bani sarauta ina tsayawa in tsara kida bagaldama ko sun jita yau gani a auto ba video ba rahoto suka ce ta ko ina fans da ni suke yi bole dan bani joko toku muna buroba muna buroba muna buroba muna buroba ya suka ce to wai ya suka ce to ya suka ce baba ya suka ce ya suka ce to wai ya suka ce to ya suka ce baba ya suka ce no fail a rayuwa shi sirri ba a nuna wa irin baka da shi ai babu mai sani har sai ka sa da to normal label alhamdulillah yau na ce masha Allah ina hawa step ɗan matan suka rude kawai ni suke kalla ya suka ce sai da na shirya suka ce ba inda za na je wai me suka ce sai da na watsa kudi suka ce yaran nan to wai ina irin ba komai like machine din ma ba mai ya ja to do what na fara in na bazo latest ku saurara ba ka yi ka tashi ana I'm hustle boy zan baka ana to na wada tsari na kina ba hater sarari I'm do na dade ina yi to yanzu zan ba su misali bum 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 ba ai yaran sun duba buroba yau mu ce buroba muna buroba muna buroba muna buroba muna buroba ya suka ce wai ya suka ce to ya suka ce baba ya suka ce ya suka ce to wai ya suka ce to ya suka ce baba ya suka ce
I'm gonna get you.